Mata, they love to hang with us. I'm so big, I'm notorious. Sunki subude da na gwangwasa na kama karfin sai na lankwasa na bude kofar sai na haskaka hanya wa kowani MC a arewa nike koma da sarakai hakime malam Musa jika Musa mai dalibai sub zero ya gani ya daskare na jika masa hanci kaman kare ha kai wawa yaushe ka fara shan shisha yaushe ka zama ninja na you want to fuck with the kung fu master rasclat I'm riding with all of my men them. Don't even try to offend them, brethren. Cause when I was hungry, it was just me and all of my men. Them dinas are adaw koki. Chicken bakar kaji roki. Kawoki had chicken koki. Rihanna's woki how doki. Loki. One of flows in a kawota. Danta kares and karota. Koma ya girma motanka. Baka jada en karota. One of flows in a kawota. Danta kares and karota. Koma ya girma motanka. Baka jada en karota. Can you not? No, man, them see me them home. Hush, girls, them see me them rush. Rush, boy, I'm way too fresh. Last week, Nasa, I come on, sa, what Range Rover, say the counter. Soon, so, so, taba, kwalong, say, I'm a so, leg over, kai, kubarnang. Lord, have mercy. Kaga, yara, the east country. Ways, as we was, ada, messy. Say, this, we eat, about, messy. Ya, yina, farko, mumbersh. Yo, come, say, anchi, ubansh. Rago, chicken, gidan, gash. Azwa, akwashe, sa, uranch. Ay, kariam, maye, yichidam, boka. Nasha, wanka, the wooden water. Swagu, dole ku hangota warali mai Harry Potter ku tambayi wayanda suka sani tun ina canji meta sasu gaya muku warali tunda yana kirga paper
wannan style na kawota in ta kare
karota
kuma ya girman motan ka baka jada en
karota
wannan style na kawota in ta kare
karota
kuma ya girman motan ka baka jada en karota
kara har sai an ji sautin mu daga Niger to overseas
baka jada en
karota
wannan style na
karota
in ta kare
karota
kuma ya
girman motan ka
baka jada en
karota.